Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkanmu da rana. Baba Yako makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na la'asari yau Alhamis 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
To babu sojojin Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu a ciki da kewayen asibitin Shifa da ke Gaza, inda suka kai samame da safiyar jiya Laraba. Wata da Gaza tun farkon yakin Isra'ila da Hamas ta tsallaka zuwa yankin daga Masar a jiya Laraba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadin cewa duk wani rashin ci gaba a yakin da kasarsa ke yi da Rasha zai bankado wani gagaruma abu.
Kanan labarin kenan a cikin shirin ko za ku ji cewa kotun daukar kara a birnin Yamai ta fara zama akan shari'an Janar Salu da gwamnatin kasar wanda aka zargi da yunkurin juyin mulki a shekarar 2015.
In an shari'a in an kare prokuror yana da izini yana da karhi a bisa kan shari'a ya kawo apel abinda mun kai abinda an kafatamta inda an kai sayar da shari'a muna ji dai alhamdulillah inda rai da lahiya take shi zai
haka zalika a shirin za ku ji cewa hadakar kungiyoyin agaji na Red Cross a Nigeria sun yi kira da a dauki matakan gaggawa na kukutar da kasar daga fadawa cikin bala'in yunwa. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar, wanda a wannan mako shirin yayi magana akan wani yanayi na wato na garkuwar jiki dake samar da wasu sanadarai dake yakan sanadaran dake taimakawa wajen daidaituwar tsinkewar jini, daga nan ne kuma sai a samu dunkulewar jini. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu a ciki da kewayen asibitin Shifa da ke Gaza, inda suka kai samame da safiyar jiya Laraba suna farautar mayakan Hamas bayan da suka gargadi jami'an ma'aikatan lafiyan yankin na Mentuci. Rundunar tsaron Isra'ila ta bayyana farmakin a matsayin wanda ya auna mayakan. Isra'ila ta ce Hamas ta yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar gudanar da wasu ayyuka, tana kuma amfani da marasa lafiya da ma'aikata a matsayin garkuwa, zargin da Hamas da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka masanta. Isra'ila dai bata nuna hotuna ko wani bidiyo da ya tabbatar da ikirarinta game da mayakan Hamas a asibitin Shifa ba, koda yake ta fadda wani bidiyo da ya nuna mayakan na gudanar da ayyukansu a wasu unguwanni, sun kuma ajiye rokoki da makamai a kusa da makarantu da masallatai. Asibitin Shifa dai shine mafi girma a Gaza. Mota ta farko dauke da mai zuwa Gaza tun farkon yakin Isra'ila da Hamas ta tsallaka zuwa yankin daga Masar a jiya Laraba don kaiwa ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya man diesel. Koda yake yawan man ba zai yi wani tasiri ba wajen rage karancinsa da ya kawo cikas ga ayyukan agaji. An kai man ne da taimakon Isra'ila, wacce ta ba da izinin a kai lita 24,000 na diesel ga manyan motocin raba kayayyakin agaji na Majalisar Dinkin Duniya, amma ba don amfanin asibitoci ba, a cewar wata majiyar masu ayyukan jan kai. Ma'aikatan agaji sun ce karancin man fetur wanda ake bukata sosai don aiki da injina a asibitoci da samar da ruwa da hanyoyin sadarwa da kuma raba kayan agaji ya taka rawa wajen tabarbarewar yanayi ga al'ummar Gaza su miliyan 2.3. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadin cewa duk wani rashin ci gaba a yakin da kasarsa ke yi da Rasha zai bankado wani gagaruma abu. Ba za mu iya amincewa da wata matsala ba, abinda Zelensky ya shaidawa manema labarai na Afirka a Kiev kenan a jiya Laraba. Ya kara da cewa idan har muna so a kawo karshen yakin, to dole ne mu dakatar da shi, mu kawo karshen sa cikin mutunci, ta yadda duniya za ta san ko ma waye ya zo, yayi mamaya, yayi kisa alhakin na kansa. A cewar shugaban na Ukraine, idan yakin ya zama abin da yake gaba yake baya, al'ummomin Ukraine da za su taso nan gaba za su yi gwagwarmaya sosai, saboda Rasha za ta sake dawowa idan ba a yi maganin ta ba. Kalaman Zelensky na zuwa ne makonni biyu bayan da General Valery Zelensky, babban komandan sojojin Ukraine, ya fada wa jaridar The Economist cewa yakin ya kai wani mataki na fasaha da ya sa komai ya tsaya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma yanzu bari mu leka jamhuriyar Niger, inda wata kotun daukar kara ta birnin Yamma ta fara zama akan shari'ar da ke tsakanin gwamnatin kasar da General Salu Suleiman, wadda aka garkame a gidan yari a watan Disamba shekarar 2015 tare da wasu hausoshin soja da fararen hula bisa zargin yunkurin juyin mulki. Yunkuri wato zargin da suka sha musuntawa. A baya kotun tribuna a zaman gaggawa da ta yi a ranar 24 ga watan Oktoba na wannan shekarar ta bada umarni a salami dattijon Hafsan ya koma cikin iyalansa a matsayin afuwar da doka ta yi tanadi wa fursunoni da suka manyanta saboda dalilai masu nasaba da yawan shekaru. To sai dai wannan mataki bai wa mahukuntan dadi ba, mafari kenan kuma da suka dauka kara. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Hafsan sojan sama General Salu Suleiman, wanda a watan Janairun 2018 kotun hukunta laifukan soja ta yanke masa hukuncin zaman wakafin shekaru 15 tare da wasu sojoji 11 da wasu fararen hula sama da 10, da tace ta samu da hannu a yunkurin kifar da shugaba Isu Muhammadu a watan Disamban 2015. Ya buƙaci kotu ta sallame shi a matsayin ahwar da doka ta tanadi ga fursunonin da suka manyanta kasancewarsa dan shekaru 70 a duniya. Mafari kenan alkalin kotun tribunal ya bada umarni a sallame shi sakamakon cika sharuɗa. Sai dai hukuncin bai yi wa gwamnatin Nijar zaɓi ba, sabili kenan ta ɗaukar ƙara zuwa kotu ta gaba wacce ta yi zama a yammacin Laraba. Ga abin da lauyansa Mr. Muhammad Hamani Salim ke cewa bayan tafka muhawara ta fiye da awa guda.
Nous avons plaidé le message de vérité.
Yace mun isar da sakon gaskiya domin mu aikin mu shine mu fayyace gaskiyar abin da doka ta faɗa. Shi kuwa alkali shike da alhakin yanke hukunci daidai da doka, sannan su kuwa masu alhakin zartarwa su yi nasu aikin. Ina tuna muku cewa tuntuni alkali ya yanke hukunci domin a baya ya bada umarnin a sallami General Salu Suleiman da ke yanke, duk kuwa da cewa akwai damar ɗaukar ƙara, amma duk da haka ana ci gaba da tsare shi a gidan kaso ba tare da wata kokwarar hujjar doka ba.
Faisons en sorte que la justice nous protège nous tous.
Daruruwan ƴan uwa da aminan General Salu Suleiman ne suka hallara ɗakin shari'ar da nufin baiwa wannan Hafsan sojan sama goyon baya. A cewar su suna da kwarin gwiwar alkali zai na'am da hukuncin kotun da ta sallame shi a matakin farko, kamar yadda wani dan uwansa Ali Maiga ya bayyana mana.
In an shari'a in an kare prokuror yana da izini, yana da karhi a bisa kan shari'a ya kawo apel abinda mun kai abinda an kafatamta inda an kai ta yadda shari'a muna ji dai alhamdulillah inda rai da lahiya sake shi zai.
Lauyoyin da ke kare bangaren gwamnati ba su so su yi wa manema labarai bayani ba a ƙarshen wannan zama. Yanzu dai alkali ya ayyana ranar 22 ga watan Nuwamba a matsayin ta sanar da hukuncin da zai yanke a wannan shari'a da ke ɗauka hankalin jama'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamma a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto, yanzu ko ga Maryam da labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden da takwaran aikinsa na China Xi Jinping sun zauna tare a jiya Laraba a wajen birnin San Francisco na jihar California da ke nan Amurka, inda shugabannin kasashen nahiyar Asiya suka taru domin halarta wani taron shekara-shekara kusan shekara ɗaya kenan tun bayan haduwarsa ta ƙarshe a birnin Bali na ƙasar Indonesia a gefen wani taron kasashen duniya. Bayan ganawar da aka yi tsakanin shugabannin biyu a hukumace, Biden da Xi sun halarci wata liyafar cin abinci tare da manyan mashawartansu, suka kuma tattaka a filin alfarma na tarihi inda aka yi ganawar. Babu wani bayani dai akan ko za a maido da dabbar panda ta China gidan namun daji na Washington ko a'a, amma Biden ya ce ganawar ta kunshi kyawawan abubuwa masu ma'ana. Shi ya amince zai taimaka wajen hana sarrafa haramtacciyar kwayar fentanyl da ake saidawa a Amurka. Wani babban jami'in gwamnatin kasar wanda ya yi magana bisa sharaɗin a sa kai sunansa ya ce wannan ƙoƙarin zai kawo koma baya ga dillalan miyagun ƙwayoyi na yankin Latin na Amurka. A jiya Laraba kotun kolin Birtaniya ta yanke hukunci kan cewa manufofin gwamnatin kasar na tura masu neman mafaka zuwa Rwanda don fara aikin neman mafaka ya sabawa doka. Wannan hukuncin wani babban kuma bayan siyasa ne ga Prime Minister Rishi Sunak wanda ya dauki batun dakatar da jiragen ruwan bakin haure a matsayin daya daga cikin manyan abubuwan da ya sa a gaba a lokacin da ya karbi ragamar shugabanci a watan Oktoban bara. Birtaniya ta kulla yarjejeniyar shekaru 5 ta dala miliyan 150 da Rwanda a watan Afrilun shekarar 2022 domin tura masu neman mafaka da ba a bayyana adadin su ba da suka isa kasar ta teku a cikin kananan jiragen ruwa zuwa Kigali don fara neman takardun su. Tuni dai gwamnatin kasar Rwanda ta gina cibiyoyi da matsugunan sauke bakin a babban birnin kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A Najeriya kuma masu fafutuka na wato hadakar kungiyoyin agaji na Red Cross sai kira da a dauki matakan gaggawa na kubutar da kasar daga fadawa cikin bala'in yunwa. Masalan tsaro da sauyin yanayi suna ci gaba da kawo tardaki ga harkar noma a kasar. Shin ko ta waɗanne hanyoyi ne sauyin yanayin yake shafar aikin gona? Tambaya kenan da abokin aiki na Haruna Shehu Maraba Jos yayi wa Malam Bello Abbas ya wato Abba ya kasai wani masanin aikin gona a Najeriya.
Akwai matsalar guda uku ce da ta shafi yanayi. Na farko ruwa bai kaiwa tsawon lokacin da ake tsammanin zai kai. Shine wanda Bature yake cewa duration. Tsawon sa yawanci za ga wata uku ruwa ya tsaya kuma ba mu ci gaban da muke da tabbatattun kayan amfanin gona wanda yake wannan lokacin ya ishe su su nuna ba. Muna da su kamar a shinkafa, kamar a masara da dai sauransu, amma dai ba komai da komai ne yake nuna cikin wannan lokacin da ake ruwa ba. Sannan kuma akwai abin da Bature yake cewa intermittent drought, wato matsakaicin ruwa, yanyankewar ruwa a cikin damuna. Ana cikin ruwa yayin da shuka take da bukata ruwa ya katse, yayi sati bai zo ba kuma ya fa haka sai ta galabaita sannan ruwa ya dawo. Wannan yana rage karfin irin da za ta bayar. Wannan karfin irin ko karfin kwayar shine abincin. To idan ya ragu saboda ta wahala a hanya ta jikata kafin ta kai ƙarshe, shi ma yana rage yawan abincin da ake noma. Sannan na uku wanda shi ne mafi mahimmanci, ba har yanzu nomanmu da dudduke ake yin sa, mafi yawancin noma dudduke ake yi. Inda aka dan ci gaba a ƙauyuka musamman shi ne ake da shanu ko jakai ko dawakai wanda ake noman su, amma mafi yawanci na dudduke ne. Shi kuma noman duddike yana da matsala. Matsalan noman duddike shine ba a iya noma abu yadda ya kamata a noma shi cikin lokacin da ya kamata a noma shi. Bara in baka misali, idan manomi yana da hekta guda kuma ana son ya noma ruwan farko, kowane manomi da yake ƙauyen nan zai tafi yaje ya noma sa, saboda ka a wannan ranar bai da lebo da zai haya, kuma shi ba zai iya nome ta a wannan ranar ba, saboda haka sai ta kwana a aikin gona. Kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, abubuwa ne wanda ke za su iya jawo canji. Misalin ƙasa za ta iya bushewa ruwa ɗaya aka yi, ƙwari za su iya cinye iri kafin ya jiku da dai sauransu. Sannan na ƙarshe shi ne matsalar ruwa ya zo da yawa, wato abin da ake cewa flooding ko. Idan ruwa ya zo da yawa, abu uku ko hudu suke faruwa. Na farko akwai abubuwan da ake shuka wanda ba sa son ruwa ya sha kansu ko kai tsake su. In ya yi haka to in ba a yi sa ba sai su mutu, ba ya janye da wuri ba. Na biyu in ka zuba taki ya kwashe ya tafi da shi, saboda kaga manomi ya yi asarar wannan takin da ya zuba, kuma gashi taki shine mafi tsada a cikin kayan aikin noma. Na uku idan an yi wannan ruwa ya tafi da shi, ya tafi da wato kasar da take sama sama wanda ita ce mai laushi ita ce take rike ruwa ita ce kuma take bawa wannan irin kariya to ya kwashe ta ya tafi da ita sai a bar jijiyar iri a bude ko kakara na take sai ta fara kona jijiyar dan ta fi tauri fiye da karam faruwa a jikinta sannan na karshe sai irin na ya dauki lokaci kafin ya maida jikinsa har ya yi kwaya wanda za a girba a ci so wayannan su ne matsalan da suke damun duk wanda yake da arid zone da ake cewa wato kusa da semi arid zone kusa da sahara da kuma sahara
to ganin cewa wannan matsala kamar yadda Kalisa fata matsala ce babba kamar wani irin mataki ya kamata dauka na rage muninta na ganin cewa ba a samu matsalar karancin abinci ba a gaba
To da wannan tambaya ne kuma za mu tashi a shirin mu na gaba. Wannan Malam Bello Abba ya kasa yake nan a shirinsa da Haruna Marraban Jos. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan antiphospholipid syndrome. Antiphospholipid syndrome wani yanayi ne da garkuwar jiki ke samar da wasu sinadarai da ke yakar sinadaran da ke taimakawa wajen daidaituwar tsinkewar jini daga nan kuma sai a samu dunkulewar jini abokiyar aiki na Baraka Bashir ta zanta da Dr. Mahmud Kawu Magashi da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano sashen kula da lafiyar mata masu juna biyu inda ya fara da bayani kamar haka
antiphospholipid syndrome kamar yadda ake kiransa a likitanci larura ce wuce mai wannan larurar yakan yi fama da matsala na dunkulewar jini a kafofin jini ga mace kuma misali wasu sukan samu matsala na yawan yin bari sakamakon matsalar da takan shafi mabiya ma'ana yadda take kafa kanta a cikin fatan mahaifa akan samu matsala a irin wannan wanda wannan yakan jawo ya zama cewa babu isasshiyar iska da abinci da ke zuwa gada wanda da yawa irin wannan lokacin yakan kai ko gada ya sunduri a ciki ko ya mutu ko kuma ya zama na cewa wani lokacin an haifi da bakwai ne
ita wannan cuta ba lalle mace kadai take iya yi ko kwatanta da ka ce dunkulewar jini
na'am to kin ga wannan dunkulewar jini ita larurar antiphospholipid tana da cikin larurorin dunkulewar jini wanda daga baya mutum yakan same su domin akwai larurorin dunkulewar jini da akan haifi mutum da su amma ita ta antiphospholipid syndrome daga baya yawanci mutum ya kan samu to kin ga batun dunkulewar jini a cikin kafofin jini a maza ma ana iya samu irin wannan amma da wannan sigar ta batun kamar a ce an samu matsala na yawan bari kin ga wannan mata ya shafa domin su ne suke daukan ciki har su yi barin sa
to me yake haifar da dunkulewar jini
to abubuwan da suke haifar da dunkulewar jini abubuwa ne wanda an fai ana iya fahimta su ne ta hanyoyi daban-daban shi dai yanda ubangiji ya tsara yanda jinin mu yake ya daidaita mana komai yanda abinda zai sa jini ya dunkule da abinda zai sa jini ya tsinke sun yi daidai wa daida ta yanayin da aka samu sinadaran da za su taimaka wajen dunkulewar jini sirrin jayi waɗanda za su taimaka wajen tsinkewar jini to irin wannan yana iya jawo dunkulewar jini to ita larurar antiphospholipid da kamar yadda ake kiranta a turanci jiki yana samar da wata garkuwa ne wanda kamar take yakar jikin to amma abin da take yaka shine tana yakar abubuwan da suke taimaka wajen daidaito tsinkewar jini wannan sai ya sa jini ya zama ya fi dunkulewa mana yuwar ya dunkule yarin jaya fiye da yuwar ya zama yana tsinke to wannan garkuwar jikin da jiki yake samarwa take yaka idan kuma ya zama na an samu ɗayan waɗancan abubuwan da muka faɗa ko alama misali mutum ya taɓa samun dunkulewar jinin nan wanda an tabbatar da dunkulewar jinin ko kuma mace ce ta taɓa samun matsala na ɓari misali akalla a ce sau uku kafin cikin ta kai watanni daga kai sati 10 mako 10 ko kuma ya zama ne cewa a'a mace ce sai take ta samu bari ko daya ko sama da haka na lake yin yaro amma kuma cikin ya kai sati 10 ko ya wuce haka ma'ana barin da ta barin yawanci yakan zo ne da nau'in kawai daya mutu a ciki sabanin wancan da na faɗa wancan da na faɗa shine bari karo uku a jere na cikin da bai kai sati 10 ba idan kuma aka samu mutuwar dan tayi a ciki sati 10 zuwa sama amma kuma ya zama cewa dan tayin nan ba wata tawaya ta halitta ce da shi ko wani abu ko kuma ya zama a haifi da bakwai kafin sati 34 shi ma wanda yaron nan ba wata tawaya halitta ce da shi ba kalauki kuma ba wani dalili ne ya jawo wannan haihuwar da bakwai nan ba to duk waɗannan alamomi ne da suke nuna alamar cewa yuwar akwai matsala ta antiphospholipid syndrome to abinda zai rada tabbatar da haka shine a yi gwaji a dakin gwaje-gwaje a kuma tabbatar da waɗancan ko kuma waccan garkuwa da na faɗa wacce takan yaki sinadaran da su sukan taimaka wajen daidaituwar tsinkewar jini to wannan shi kan ja da mace ta dinga samun irin wannan shi kuma abin da yasa akan samu wannan bari shine ɗayan biyu ne ko uku za a ce shi ma idan ya zama cewa sayuwar majiya domin ita majiya kamar bishiya ce da saiwata to yauwa idan to takan soka saiwata ne a cikin fatar mahaifa wanda daga nan ne akan sami ma'ana musaya na iska da abinci daga bangaren uwa su tsalle ko bangaren yaro shi kuma da gwalan da yaro ya samar wanda ba zai iya sarrafa shi ba ya koma bangaren uwa uwa ta fitar masa to idan ya zama na sayoyin magiyar ba su kafu yanda ya kamata ba to abu ne mai sauki a samu yuwar ko dai magiyar ta bambare shine wanda abinda muke cewa abrofio placenta ma'ana idan cikin yayi nisa kenan ko kuma a samu bari idan karamin ciki ne to dai matsalar kuma shine yana iya kasancewa wannan sai yin sun kafu amma kuma dunkulewar jinin nan da muka yi magana ya zama da ta faru a waɗannan kananan sayoyin da suka kafu a cikin fatan mahaifa to wannan kuma zai zama tunda hanyar da za a yi musayar a toshe take to wannan shi ma sai ya jawo ya zama cewa yaro baya samun isasshen iska ko isasshen abinci wanda wannan shi ma yaro yana iya tsumburewa ko kuma daga baya ma yaro ya mutu gaba daya haka zalika ana iya samun kasancewar ko da misali kafofin jinin ba su dunkule ba to suna iya tsukewa shi kuma saboda samun da wani sinadari sakamakon waɗancan garkuwar jikin su akan samu da wani sinadari wanda shi kuma aikin sinadarin shine ya tsuke kafofin jini to wannan tsuke kafofin jinin da yake to wannan yana iya jawo ya zama na cewa isasshe iska da abinci ba sa tsallakawa bangaren yaro domin yaro jininsa daban na uwa nata daban amma sinadarin abinci da iska shine kan tsallaka bangaren yaro to wannan yana iya kasancewa bai faru ba wanda wannan yana iya jawo yaro ya tsumbure ko kuma yaro ya mutu ko kuma dan tayin ma ya mutu a ciki to wannan su ne hanyoyin da sukan jawo wannan matsala ta kobari ko haihuwar da bakwaini da akan samu amma su tsukewar wannan kafofin jinin da muke faɗa kuma yana iya jawo wani ƙarin matsalar ga uwa ta yanda tana iya samun hawan jini a ciki tana iya samun irin share fagen jijjigan nan abinda muke cewa severe preeclampsia tana iya ma kaiwa ga jijjigar idan misali ba dauki matakin da ya kamata ba
to wannan garkuwar da yake yakan wasu sinadarai a jiki shin me yake haifar da shi cin yanayin rayuwa ne ko abinci ma ko kuma yanda mutum yake gudanar da rayuwa sai yake haifar da har wannan garkuwar ya zo ya fi karfin sinadaran da misali da za ta shiga jikin mutum
to yawanci kin san idan yanda muke a rayuwarmu kullum muna rayuwa ne wasu abubuwa da muke yi ma'ana dai a zahirin me ya jawo kawai garkuwar ta samu har yanzu da cike da tabbatar da kawai me yasa amma akan samu waɗanda suke dauke da garkuwar sakamakon watakila ko mu'amalar mu ta yau da kullum alakar mu da yanayin muhallin mu da sauransu wasu yakan biyo bayan watakila ko suna dama can da wata larura wacce jiki ya samar da garkuwa to amma kuma garkuwar sai zama ta bujire har ta kai ga wani mataki na kuma yanda za ta iya yakar jiki amma abin da ya kamata mu gane anan shine ana samun matan da suna da irin wannan ko kuma mutanen da suna dauke da irin wannan garkuwar amma kuma ba ta da tasiri sosai a jiki sai in abin da zai sa ta tasiri ya samu misali wata larura ta rashin lafiya misali a ce kamar kamuwa da kwayoyin cuta jin ciwo misali a wani ko kuma a misali sai ya zama na cewa in kin tuna yanzu na yi magana cewa ai kafofin jini ma suna iya tsukewa su jawo hawan jini to kuma za a samu hawan jini za a samu kuma jin ciwo wanda ba wai ciwon da mutum shi zai iya jiwa ma'ana zai a samu matsala a cikin ainihin kafofin jinin matukar sakamakon takurewar da su kiwon da suke wannan yana iya dada tunzura yuwar kuma wadancan garkuwa da jiki ya samu kuma zai zama ta fara nuna yanayin ta ta yanda zai zama ta jawo wannan matsala ma'ana dai anan abin bayani shine shi ainihin cewa ga wanda zai samu matsalar tunda kamar yanda na faɗa na ce wannan tana ɗaya daga cikin matsaloli na dunkulewar jini wanda samuwa ma'ana daga bayan mutum yake samu ba haihuwa sai akai da shi ba
ba a haifi mutum kenan da wannan
akwai larurori na dunkulewar jini wanda su kuma akan haifi mutum da su daban amma wannan ita ko a likitanci ko kuma a turanci mukan kira ta ne acquired ma'ana daga bayan mutum ya kan same su
fatu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a latilas anan zamu dasa aya a cikin shirin sai a tare mu a wani mako don jin ci gaban shirin a madadin dukkan abokan aiki na da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman baraka Bashir ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya
to malama Hawwa a gashe ki yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
to yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email za kuma mu fara ne da ra'ayin hadin gwiwa daga Salihu Isa Fana karamar hukumar Dandikamba jihar Kebbi Najeriya tare da Salai Dambu wasu cewa assalamu alaikum BOA Hausa janye yajin aiki da kungiyar kwadugun Najeriya ta yi samsam bai zo mana da mamaki ba ganin cewa ko can dama ba da gaske ne take yin yajin aikin ba kuma ba dan talakawa take yi ba dan aljihunta ne take yin yajin aikin Allah dai kyauta suma masu ra'ayin hadin gwiwa Usman Kasim Kiringim na Arewa tare da Umar Mamadu Kiringim daga jihar Damagaran Jamhuriyar Niger ta suke salamu alaikum BOA Hausa da fatan ma'aikatan ku suna lafiya haƙiƙa jin yajin aiki da kungiyar ƴan kwadugun Najeriya ta yi abun farin ciki ne matuƙa da fatan gwamnatin ƙasar za ta dubi halin da ake ciki domin biya musu buƙatunsu mun gode a tashi lafiya sai kuma ra'ayin Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a mai cewa mutuwar mutane 32 a jihar Taraba sanadiyar kifewar kwale-kwale hakan abun jimami ne da damuwa da fatan Allah ya kiyaye saki aukuwar irin hakan nan gaba suko Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aisha Hussein Dangote Karasuwa da Maryam Babagana Alhaji Nuciyawa Cakai ta suke muna lalle marhaban da zaben kasar mu Najeriya a cikin jerin sunayen kasashen da za su taimaka a samu huta kan rikicin Gaza domin hakan ya nuna cewa kasar tamu na da matukar muhimmanci a idan duniya dan haka muna addu'ar Allah ya bada nasara a mu
to madalla yanzu ko ga Maryam da takaitaccen labaran duniya
to a takaice sojojin Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu a ciki da kewayen asibitin Al-Shifa da ke Gaza inda suka kai samami da safiyar jiya Laraba suna farautar mayakan Hamas bayan da suka gargadi jami'an ma'aikatar lafiyan yankin na Emmantuci Rundunar tsaron Isra'ila ta bayyana farmakin a matsayin wanda ya auna mayakan. Isra'ila ta ce Hamas ta yi amfani da asibitin a matsayin cibiyar gudanar da wasu ayyuka. Tana kuma amfani da marasa lafiya da ma'aikata a matsayin garkuwa. Zargin da Hamas da jami'an kiwon lafiya na Gaza suka musanta. Mota ta farko dauke da mai zuwa Gaza tun farkon yakin Isra'ila da Hamas ta tsallaka zuwa yankin daga Masar a jiya Laraba dan kaiwa ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya man diesel kodayake yawan man ba zai yi wani tasiri ba wajen rage karancin sa da ya kawo cikas ga ayyukan agaji an kai man ne da taimakon Isra'ila wacce ta bada izinin a kai lita 24,000 na diesel ga manyan motocin raba kayayyakin agaji na Majalisar Dinkin Duniya amma ba dan amfanin asibitoci ba a cewar wata majiyar masu ayyukan jinkai ma'aikatan agaji sun ce karancin man fetur wanda ake bukata don aiki da injina a asibitoci da samar da ruwa da hanyoyin sadarwa da kuma raba kayan agaji ya taka rawa wajen tabarbarewar yanayi ga al'ummar Gaza su miliyan 2.3
Tamar sauraro da haka da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma canza da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta shirya ta kuma bada umarni. Sai kuma injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Patrick Deya baba ya kuma kiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Sai a dakace shirin yau da gobe shirin matasa. Wassalam.